Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abduce tare da Sir Philo Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Talata 13 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Kasar Italiya ta shirya wani taron koli na kwanaki biyu akan kasar Libya, tana mai fatan samar da zaman lafiya ga kasar da take fama da tashin hankula. Maharan Boko Haram sun kai farmaki kan wata makaranta da ke ƙauyen Kafin Hausa a karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa. Haka kuma za ku ji cewa 'yan jam'iyyar Democrat sun anan Amurka sun sake samun ƙarin kujera a majalisar dattawa.
Kanin labaran kenan. Binciken da majalisar dokoki ta Kano ke yi kan zargin karɓar na goro daga hannun 'yan kwangila kan gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje ya samu koma baya, sai dai 'yan majalisar na cewa bakin alƙalami bai bushe ba.
Wannan ƙara ko ana so ko ba a so ko bincike, in Allah yarda zai zo ƙarshe za a tabbatar da yake adalci na gaskiya an yi shi. Tunda kuma magana tana gaban kotu, mu haƙuri mu girmama kotu da abubuwan da za ta yi.
Muna kuma da rahoto kan kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa da nufin maida waɗanda rikici ya tilasta ƙaura garuruwansu na asali, sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. To na Sokoto ina muka dosa.
To yau jihar Niger za mu shiga, inda rigingimun akidar ɗauki ɗora da automatic ticket suka janyo wa jam'iyyar APC da ke mulkin jihar da kuma ƙasar baki ɗaya matsaloli.
Kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sir Philo Hashim Gumel. Kasar Italiya ta shirya wani taron koli na kwanaki biyu akan kasar Libya, tana mai fatan samar da zaman lafiya da zaben demokaradiyya a kasar da take fama da tashin hankula. Jiya Litinin Prime Minister Italiya Giuseppe Conte ya ce manufarsa ita ce su taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake a Libya da kuma ɗaura ƙasar akan tafarkin zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa muna son 'yan ƙasar Libya su samu damar zaben abin da suke so. Kasar Italiya dai tana da manufa ta musamman akan abubuwan da suke gudana a Libya. Kasancewar Italiya ita ce ƙasa ta farko da bakin haure ke fara zuwa akan hanyarsu ta shiga Turai daga gabar tekun Libya. Yawancin lokuta kuma masu safarar mutane kan bar jiragensu da suka lalace akan tekun Mediterania mai hatsarin gaske. Bayan kwashe shekaru suna neman taimakon ƙungiyar tarayyar Turai da sauran ƙasashe, yanzu haka dai gwamnatin Italiya ta rufe tashoshinta daga jiragen, wato ta rufe wa jiragen bakin haure tashoshi, tana mai tilasta musu ta nemi wani wajen sauka bayan kwashe makonni a ruwa. Maharan Boko Haram sun kai farmaki kan wata makaranta da ke ƙauyen Kafin Hausa na ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawa, sai dai 'yan sa kai na mahara sun samu nasarar tarwatsa su. Da yake tabbatar da wannan harin, Adamu Kamali, ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar Madagali da Micika, ya buƙaci ƙarin jami'an tsaro domin kare rayuka.
Su shigo su a ɗakin makaranta, amma Allah da ikon shi dai yaran sun samu su gudu, kuma banda haka ɗin sun samu su kashe mutum ɗaya. A yanzu da muke magana nan, muna magana da 'yan bangamu. Wannan abun yana nan kamar ciwo ne ya kasa warkewa a kanmu. Kullum a waya gari a tashi, ko a gona ko a gari kamar wannan, ana kan biyo mutane ana kakkashe su. Wannan kam gaskiya abun damuwa ne. Kuma jami'ar tsaro kamar na Kafin Hausa nan, ya kamata a bar su dinga kwana a wurin su wuni, because da dare da rana mutane ba su tsira ba. Kuma banda wannan din, ka gani shi komanda na sojoji na Najeriya ya kamata ya sake kara sojoji a gefen Madagali. Shi shugaban kasa musan kokorin da yake, amma gaskiya zai dada mana karfi in ya sake tura sojoji masu yawa a kasar Madagali. Don kasar Madagali ga baki daya Adamawa can da wahalan yake. Idan mu samu a kawo tsaro mai kyau a kasar Madagali, to ɗan su kasashe nan ma za su samu zama lafiya.
To sai dai yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoto cikin dare, hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su yi ƙarin haske ba game da lamarin, domin ko da ya tuntube shi kakakin runa ƴan sandan jihar SP Usman Abubakar ya ce bai da cikakken bayani, kasancewar ya yi ƙoƙarin ji daga bakin jami'an ƴan sanda na yankin wato DPA, to amma ko hakansa ba ta cimma ruwa ba.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan jam'iyyar Democrat a Amurka sun sake samun ƙarin kujera a majalisar dattawa da yammacin jiya. Litinin an ayyana Kristen Sinema a matsayin wadda ta lashe zaben kujerar sanata daga jihar Arizona, wadda ta doke abokiyar takarar ta jam'iyyar Republican Martha McSally da kusan kashi 2 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. McSally dai ta aika wa da Sinema saƙon murna da fatan alkhairi a shafin Twitter. Sinema za ta zamto mace ta farko da ta taba zama 'yar majalisar dattawa daga jihar Arizona. Zaben Arizona na ɗaya daga cikin zaɓukan sanatocin da ba a san sakamakonsu ba bayan da aka kammala zaben rabin zango tun ranar Talata da ta gabata. Yanzu haka dai ido yana koma kan jihar Florida, inda har yanzu ana can ana ci gaba da kirgan ƙuri'u na zaben 'yan majalisar tsakanin sanata Bill Nelson da na Democrat da abokin takararsa gwamna Rick Scott na Republican. Ya zuwa jiya Litinin dai Scott yana kan gaba da ƙuri'u 12,500, haka kuma ana sake kirgan ƙuri'un zaben gwamnan jihar na Florida. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta Amurka ta ce ta gano wasu sansanonin ɓoye makamai masu linzami na sirri aƙalla 13 a ƙasar Koriya ta Arewa. Cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke a nan birnin Washington DC ta faɗi a wani rahoto da ta fitar jiya Litinin cewa ta gano sansanin ne ta hanyar amfani da hotunan tauraron ɗan Adam da hirar da wasu 'yan Koriya ta Arewa da suka gudu da kuma hirar da jami'an leƙen asiri da na gwamnatin Amurka. Rahoton dai ya ce sansanonin na Koriya ta Arewa, waɗanda za a iya amfani da su wajen ajiye makamai masu linzami kira ballistic masu cin gajeren da dogon zango, na nuni da ƙudurin Koriya na ɓoye ƙarfin sojinta. Haka kuma rahoton ya ce zai iya yiwuwa akwai ire-iren waɗannan sansanonin da za su iya kaiwa har 20 a Koriya ta Arewa. Daga ƙarshe, aƙalla mutum 42 sun rasa rayukansu a wutar dajin da take ci gaba da ɓarna a arewacin jihar California, wadda take zama mummunan wutar dajin da ba a taɓa ganin irinta ba a tarihin jihar. Hukumomi sun ce akwai ɗaruruwan mutanen da ba ƙirga da su ba kwanaki 4 bayan da gobara ta bi ta garin Paradise a faɗin jihar tare da yankin tekun Pacific. Jami'ai sun ce wutar ta raba mutane 150,000 daga gidajensu, yayin da iska mai ƙarfi ke ci gaba da rura wutar, inda ta ƙone sama da kilomita 1,000 da suka hada da dazuka da inda gidajen mutane suke da masana'antu. Wasu ƙananan wutar dajin a kudancin California ta kashe mutum 2.
To a gaida Karfilu Hashim Gumel da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Kano, Najeriya, inda bisa ga dukkan alamu aikin binciken da majalisar dokokin ke yi kan zargin karɓar na goro daga hannun 'yan kwangila da miliyan 5 kan gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje ya samu koma baya, bayan da babbar kotun jihar ta ba da odar da ke haramta wa majalisar ci gaba da binciken har sai ta kammala sauraron ƙarar da aka gabatar, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko.
Ƙungiyar lauyoyi masu surajin demokradiyya a Najeriya, wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria, ita ce ta shigar da ƙarar a makon jiya. Tana mai ikirarin cewa majalisar dokokin ta kare sassan kundin tsarin mulkin ƙasa, tare da yin azarbaɓi wajen ɗaukar gabarin wannan aiki na bincikar zargin rashawar dala miliyan 5 daga hannun 'yan kwangila. Zaman kotun na jiya Litinin ƙarƙashin jagorancin Justice A.T. Badamasi ya ta'allaka ne akan tababar fassarar odar da kotun ta bayar ne, wadda ke hani ga majalisar dokokin ta dakatar da binciken zuwa lokacin sauraron shari'ar. Ita dai majalisar a baya ta ce odar kotun ba ta fito ƙarara ta hana ta aikin binciken ba, a don haka ba ta fahimtar cewa a dakatar da aikin binciken faifan bidiyon. Alƙalin kotun mai shari'a AT Badamasi ya nanata buƙatar dakatar da binciken har sai kotun ta kammala sauraron gundarin shari'ar. To amma a yayin tafka muhawara, lauyan majalisar dokokin ta Kano barista Muhammad Waziri ya faɗa a kotun cewa dama kwamitin majalisar bai ci gaba da aikin binciken ba.
Mun tabbatarwa kotun cewa majalisa ba za ta dauki wani mataki kuma ba sai dai an gama wannan shari'a. Tun da aka kawo order, ai washe gare kamata a ce sun ci gaba da aikin, ba su ci gaba ba. Tun sun yi biyayya. Wanda aka gaje su zo su bada shaida, an ba ce su samu ba, kuma ba zauna ba.
Barista Mohammed Zubair da ke zaman shugaban kungiyar lauyoyin da ta gurfanar da majalisar dokokin gaban kotu ya ce.
Wannan kwarai-kwarai hukunci ne na nema da muka yi cewa kotu ta dakatar da majalisar dokoki ta jihar Kano daga ci gaba da gudanar da wannan bincike da take yi, kuma alhamdulillahi ba tare da ma an samu ja-in-ja mai yawa ba, saboda wannan abu ne mai daɗi na farin ciki. Da kuma irin fahimtar juna da aka samu tsakanin lauyoyinmu. Yanzu abin da ya rage za a zauna ne kuma a yi nazarin ɓangarenmu mai muke faɗi cewa ga ma'anar constitution na dama da majalisa take da shi na bincike, su kuma a ji ansar da ɓangaren lauyoyin majalisa za su bayar na wannan ma'ana, har kotu kuma ta zo ta yi hukunci wanda zai tabbatar da ko a ci gaba ko kuma a dakatar da wannan bincike.
Shi kuwa shugaban kwamitin binciken faifan bidiyon na zargin karɓar dala miliyan 5 akan gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Honorable Baffa babba dan a gundi cewa yayi.
Shi wannan alƙali ne wanda yake da tarihi na mutunci, na bin ka'idoji na shari'a, ba a san shi da wani al'amari na aikata ba daidai ba. Dan haka muna kyautata masa zato cewa zai yi abin da yake na adalci ga waɗanda suka yi ƙara da waɗanda aka yi ƙara da al'ummar jihar Kano. Saboda haka wannan ƙara ko ana so ko ba a so ko bincike, in Allah yarda zai zo ƙarshe za a tabbatar da yake adalci na gaskiya an yi shi. Tunda kuma magana tana gaban kotu, ba na so mu cika maganganu da yawa, mu haƙuri mu girmama kotu da abubuwan da za ta yi. Amma babban al'amari shine cikin yardar Ubangiji za a samu adalci ga al'ummar jihar Kano bisa wannan abu da ake tafiya.
Yanzu haka dai kotun ta dage sauraron shari'ar zuwa ranar 21 ga wannan wata na Nuwamba domin ci gaba da sauraron gundarin shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari, bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Plateau, inda kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin maida 'yan gudun hijirar zuwa garuruwansu na asali ya mika rahoto da ke nuni da cewa fiye da mutane 59,000 ne rikicin da ya auku a ƙananan hukumomi 5 na jihar ya shafa, yayin da mutane 50,212 ke gudun hijira. Wakilinmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
A watan Yulin wannan shekara ne dai gwamnatin jihar Plateau ta kafa kwamitin don gano wuraren da rikicin ya shafa da zummar maida waɗanda ke gudun hijira zuwa mahallansu na asali. Ƙananan hukumomin da kwamitin ya yi nazari a kansu sun haɗa da Jos ta Arewa, Basa, Riyom, Barikin Ladi da Bokkos. Da yake mika rahoto wa gwamnan jihar Plateau Simon Lalong, shugaban kwamitin Air Vice Marshal Bala Dan Baba mai ritaya ya ce bayan sun gana da dukkan masu ruwa da tsaki, sun zaga wuraren da rikicin ya auku, sun kuma karɓi bayanai daga al'ummomin da rikicin ya shafa. Sun gano cewa yankuna 115 ne da wasu rigagen Fulani 110 rikicin ya daidaita. Shugaban kwamitin ya ce sun gano cewa mutane 1,891 ne suka rasa ransu, yayin da ƙauyuka da gonaki 78 ne aka lalata a ƙananan hukumomi 5 ɗin.
Mun kira 'yan tsaro mu ce to wannan fa aikin tare da ku za mu yi, wanda suke kashe mutane a clear da nasu kamar kanda aka ya Zamfara da Kaduna da can Sambisa, in ba a yi haka ba koma zai wuya. Kin ga ɗaya duk gidajensu an rusar da su, hanyar abincinsu ba su da shi.
Shugaban kwamitin mai da 'yan gudun hijirar jihar Plateau zuwa wurarensu na ainihi kenan Air Vice Marshal Bala Dan Baba mai ritaya. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong, wanda ya karbi rahoton, ya bayyana cewa ko a lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo nan jihar Plateau a watan Maris, ya ba da tabbacin cewa san ba zai yarda da harkar kwace kasa ba, ya kuma yi alkawarin mai da duk waɗanda suka guje wa mahallansu. Gwamnan ya ce wannan kokari ne ya sa shugaban kasa amincewa da kafa rundunar ko ta kwana a Kerang da rundunar 'yan sanda a Shandam da barikin 'yan sandan kwantar da tarzoma a yankin Gashish da ke barikin Ladi.
I assure you of government's resolve to study the report and release the white paper for immediate implementation.
Yace ina jaddada muku kudirin gwamnati na yin nazarin rahoton da fitar da wani tsari da zamu aiwatar nan ba da jimawa ba don mutunta kowa da yin adalci wa duka. Gwamna Lalon ya kuma yi kira wa jama'a da su guji furta kalaman ƙarya masu tunzurarwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda na agogo muke cewa karfe 12 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Aje daga Abuja a zabi mutum a ce yazo an bashi automatic ticket. Shin idan an bashi automatic ticket, Adam Oshomale ya bada automatic ticket. Shin shine zai bada automatic ticket ga dukkan Najeriya?
To irin na su ra'ayin kenan. Amma mu irin namu ra'ayin mun ga abinda shugaban jam'iyya yayi na kasa ya muna daidai.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau jihar Niger zamu shiga inda rigingimu akida dauki dora da automatic ticket suka janyo wa jam'iyyar APC dake mulkin jihar da kuma kasar baki daya matsaloli. Bari mu share fagen shirin yau da kalaman gwamnatin jihar Abubakar Sani Bello wanda shi ma bai yadda da wannan akidar ba.
Bayan mai wahala an zo an zabe ga wanda suka zabe a lokacin shugabannin jami'a a kasa suka cewa a'a sun nima sanatoci da ke kan kujera ko ɗan masa kan kujera alkawari za a ba su kujera automatic. Me automatic? In kun san ana son a yi automatic, ai da bari ba kuma a tarɗuki ba. Mutane sun sayi form, ba ma maganin kuɗi ba, wani ya wahala ya je word. Ta yaya za ka biya shi? In ma za ka biya shi telefon wahalar da yawa. Ni ɓacin raina kenan, sai ne sati biyu da shi chairman na ƙasa kuma na gaya musu, kuma na jirgin shugaban ƙasa kuma na gaya musu, kuma na rubuta mishi. Kuma shugaban ƙasa ya ce kana da gaskiya wanda ya ce a bashi. An kawo ta magana cewa a'a su da ke wajen in ba ba su ba za su bar jami'ar APC, a'a za su yi president Muhammadu Buhari ta kaka za su yi da Muhammadu Buhari. In su kuma sun bar jami'a su je ina? Kuma duk wanda ya bar jami'a duniya ba da dama ba dan jami'a ba ne.
To gwamnan jihar Niger kenan Abubakar Sani Bello. To su ma 'yan jihar ta Niger ga nasu mintuni game da wannan takaddama.
Assalamu alaikum, sunana Nura Abubakar Dangogo. Ra'ayina shine cewa wannan automatic ticket din da mai girma shugaban jam'iyya Adam Oshomale yake sanya bayar gaskiya ba adalci bane. Dalili na cewa ba adalci bane, bai yiwuwa talakawa su fito tun daga safe har zuwa dare dan su ga sun zabi wanda suke so kuma sannan daga baya a ce musu ba haka bane. Kaga sun ba a musu adalci ba. Kyawo shine a ba talakawa abinda suke so dan a zauna lafiya dan gudun cece kuce.
Sunana Honorable Abdulaziz. Magana na gaskiya shine ni kira zan yi ga shugaban jam'iyyar APC na tarayya da shugaba Buhari. Talakan Najeriya ya tabbatar shugaban ƙasa mai adalci ne. To ya fito, muna roƙon sa da ya fito ya sa baki a cikin wannan al'amarin, a yi adalci saboda ita ne logo din APC. Duk inda aka je zaka ji ana magana adalci adalci. In aka fara yanzu nan ka gani a darajar party zai rabu. Ba kuma wanda zai ƙara zaunawa ya ce ya ƙara ɓata lokacin shi domin APC.
To irin wannan rigingimun cikin gida na jam'iyyar APC sun sa jam'iyyar ta yi asarar manyan 'yan siyasa da dama a jihohi daban-daban na Najeriya, kamar su Shehu Sani da Suleiman Hunkoyi a jihar Kaduna da gwamnoni akalla guda uku na Arewa da suka hada da Aminu Ziri Tambuwal a Sokoto da Samuel Otom na jihar Benue da kuma Ahmed Abdul Fatah gwamnan jihar Kwara. Ko bayan su akwai mutane irin su Chief Emmanuel Oguda wanda aka fi sani da suna Impression a jihar Delta, ga su Abubakar Aliyu a jihar Gombe da su Dina Melaye a jihar Kogi. Kada ko mu manta da shugabanni biyu na babbar majalisar dokoki ta kasa, wato Bukola Saraki da Yakubu Dogara, da su ma suka canja sheka suka koma PDP a sanadin rashin gamsuwarsu da waina da ake tuwawa a cikin jam'iyyar APC.
A tuna kuma kusan kowane daga cikin mutanen nan idan zai tafi yakan kwashi dimbin mutane watakila daruruwa ko dubai su tafi da su. A jihar Neja rigima ta kara danye cewa ne bayan zaben fitar da gwani da aka yi kwanan baya musamman bayan da headquarter jam'iyyar APC ta kasa din ta buga kafa a kas ta yi watsi da sakamakon zaben da aka gudanar ta ce ita lalle sai yan majalisar dattawa guda biyu David Umaru da Abdullahi Aliyu Sabi za su tsaya mata a matsayin yan takara a zabe mai zuwa shekarar 2019 matakin da tashi gwamnatin jihar Neja din yake kinkoyin baya kamar yadda kuka ji dazu to akan haka ne wakilin mu a can mina Mustafa Nasiru Batsari ya shirya mana muhawara da zamu kawo muku kashin ta na farko a yau
to jama'a assalamu alaikum a yau tattaunawar tamu wato ta shafi batun zabe na fidda gwani na jam'iyyar APC da aka gudanar a dubbadin Najeriya amma abin da yafi janyo hankalin jama'a musamman a nan jihar Neja shine zaben fidda gwani na yan takarar majalisar tarayya wato da ta kunshi yan majalisar wakilai da kuma na majalisar dattijai bayan abubuwa sun yi ta faruwa daga bisani dai bayanai sun nuna ko kuma sun tabbatar da cewa yan majalisu da ke sama wato sanata Aliyu Sabi Abdullahi da kuma sanata David Umaru na gabashin jihar Niger su ne jam'iyyar APC ta kasa ta tura sunayensu a hukumar zabe domin ba su damar yin zabe na fidda wato yin zabe na babban zaben kasa da ke tafi a shekara ta 2019 a karkashin ita wannan jam'iyya ta APC a can gefe guda kuma kusan dukkanin yan majalisar wakilan da ke saman kujera kusan su ne aka baiwa dama su tsaya ma ita jam'iyyar APC takara a nan jihar Niger to ganin yadda ake ta kai ruwa rana yasa muka hada kan ƴaƴan jam'iyyar ta APC guda biyu domin mu ji ra'ayoyinsu akan wannan al'amari da farko dai muna tare da mai baiwa gwamnatin jihar Neja shawara akan harkar karamar hukuma musamman ta Mariga da ma sauran kananan hukumomi na jihar Neja wanda zai faɗi sunansa a ranka yi da sunana
Alhaji Aminu Musa Bobi mai ba gwamnati shawara akan karamar hukumar Mariga local government
sannan a hannu guda kuma muna tare da wato wani hamshakin dan siyasa a nan jihar Neja wanda za ku ji sunan shi kamar haka
sunana Umar Muhammad Bargu cikakken dan jam'iyyar APC
to bari mu fara da shi honorable mai baiwa gwamnatin jihar Neja shawara menene ra'ayinka wani bangare kake goyon baya bangaren da aka baiwa ticket su zarce wato yan majalisar da ke kai koko bangaren ita gwamnatin jihar Neja don bayanai sun nuna cewa gwamnatin jihar Neja ba ta goyon bayan wannan tsari na ita jam'iyyar APC a can matakin kasa baki daya wani bangare kake
ni ina bangare ne ina goyon bayan wa'inda ba ba ticket ba wanda suka ci zabe na fidda gwani wanda suka sai form suka shiga zabubbuka tare da su wa'inda ke kai kuma bayan sun yi nasara a kai aka nuna ba su cancanci su je wurin nan ba uwar jam'iyya ta kasa ma'ana Adam Oshomale shugaban jam'iyya na kasa ya sanar da cewa akwai wata takarda ta musamman ma'ana automatic ticket da za a ba wanda ya bai ci zabe ba
wato in na fahimce ka kana tare da gwamnatin jihar Niger wadda ba ta ra'ayin tsarin su Adam Oshomale
ina tare da gwamnatin jihar Niger 100%.
To me yasa kake ganin hakan bai dace ba bayan ita jam'iyyar APC ta kasa ita take da jam'iyyar ta kuma ta san tsarin da ya kamata don ta samu nasara.
To ni al'amarin ya bani mamaki a matsayina dan siyasa duk da yake ina siyasa ne a karamin hukuma kuma har zuwa jihar Neja. Abun da ya bani mamaki ga shi shugaba Adam Oshomale da ya fito karara ya nuna rashin adalcin shi. Don duk mutumin da ya shirya adalci kamar yadda jam'iyyar APC ke ikirari canji kuma muna fata mu canza mun kuma canza mutanen da aka zaba jama'an jihar Neja suka zabe su suka wakilce su suka kuma ya dace su kara canzawa to abun mamaki bayan an zo an yi zabe na fidda gwani a jihar Neja musamman a yankin Minazon C wanda yake kusan mutum biyar suka sai form
amma zaben nan ana ganin kaman akwai kurakurai a ciki
kurakurai babu da dama ma
bari mu ga shi abokin magana a honorable ka ji abin da shi mai baiwa gwamnati shawara ya ce mine ne kai bangaren ka me zaka ce
to ni dai ra'ayina abinda shugaban jam'iyya na kasa yayi daidai domin su a nasu ganin ne wa'inda aka ba wa'innan tikita ba su cancanta ba, mu kuma a namu ganin sun cancanta domin su ne ainihin mutane da suka zo suka raya fati tun lokacin da aka hada ta aka hada kan wannan jami'iyyar ta APC, kuma da suke magana cewa an yi zabe na fidda gwani inda zai a yi zabe tsakani da Allah, wayannan mutane za su koma zabe ba zabe suka yi ba, wani wuri sun yi amfani da karfin su ne na gwamnati tunda su suke da gwamnati a jihar Niger, hannun su sun murda zabe a wasu wurare, sun kori jama'a, sun cika takardu yanda suke so. Ita kuma uwar jami'iyya ta kasa tana da wakilai nata da suka turo, kuma sun zo sun kawo mana wasu rahotanni irin wanda muka gani, to da kuma korafe-korafen da aka abin da ya cancanta kawai su wayannan mutane da suke da wayannan tikitin, shi yasa muka aka yanke shawarar mai da musu, kuma al'amari ya daidai haka na mu ya muna
wannan tsarin ya muku
a mu tsarin ya muna,
amma ina batun baiwa kowa yanci
a yanci a ba kowa yanci rababban rana ba da yanci yana nan zuwa lokacin da ya zabe, ai mutane sun sani yanci ya wuce ba su suka zabe su ba tun da wari, to ai ba yanci kenan, kuma kowa riga ya san su, kuma abin da suka yi an gani shi gina ai wannan yanci ya riga ya kai kowa ba shi yanci shi.
To kai sai ya kaji wai zaben da aka yi na fidda gwanin ku bangaren gwamnati ba ku bari an yi shi tsakani da Allah
ba. Abin da nake so ina so a matsayin shi dan jam'iyya ni dan jam'iyyar APC, kuma yana tare da gwamnati ni ma ina tare da gwamnati, saboda jam'iyya ba ta yiwa sai da gwamnati, gwamnati ba ta yiwa sai da jam'iyya. Abun mamaki a jihar Niger musamman a Zonsi inda shi Dr. Sabi ya hito, wanda yake yan takarar nan sun kai su biyar aka ba su dama suka je suka sai form suka siye da kudade masu dimbin yawa suka shiga hidimar neman jama'a, suka je kuma suka nemi jama'a, jama'an nan su suka zo suka yi hukunci, dokan jam'iyya ita ta ba da dama kowa ya je sai form, kowa dan jam'iyya ne inda yana da ticketing ma'ana membership
ba magana ai bagana jam'iyya bagana zaben fidda gwanin nan da ake ku bangaren gwamnati nan jihar Niger ba ku bari an yi zaben nan tsakani da Allah ba, shine ki korafin su
a wannan labari ne yake badawa
an yi zaben,
an yi zabe saboda an kai kayan zabe kowanne mazaba kowanne ward center an kai kayan zabe kamar yanda dokan jam'iyya mai girma gwamnatin jihar Niger yayi kokari, kuma duk adalcin da gwamnatin jihar Niger zai yi yayi, saboda me ya bi umurni koko ya bi aqida na shugaban kasa Jamal Muhammadu Buhari wanda yake a idanun duniya mutum ne mai adalci wanda aka sani yana da adalci bakin gurbin
menene ya bi wanda ya bi tsarin ire na Buhari.
To madalla to sai a biyo mu makon gobe a ji ci gaban wannan muhawara din ciki har da kididdiga game da makudan miliyoyin naira da jami'ar APC ta samu daga sayar da takardun takara wato forms. Yanzu muna godiya ga bakinmu Aminu Musa Bobi da Umar Muhammad Burgu da kuma shi wakilin namu musamman Mustapha Nasiru Batsari da ya shirya mana muhawara a can mu ne turo mana ita nan. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice kasar Italiya ta shirya wani taron koli na kwanaki biyu akan kasar Libya, tana mai fatan samar da zaman lafiya da zaben demokradiyya a kasar da take fama da tashashin hankula. Jiya Litinin Prime Minister Italiya Giuseppe Conte ya ce manufarsu ita ce su taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake a Libya da kuma daura kasar kan tafarkin zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa muna son ƴan kasar Libya su samu damar zaben abin da suke so. Maharan Boko Haram sun kai farmaki kan wata makaranta da ke ƙauyen Kafin Hausa na ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawa, sai dai 'yan sa kai maharba sun samu nasarar tarwatsa su. 'Yan jam'iyyar Democrat a Amurka sun sake samun ƙarin kujera a majalisar dattawa.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji wani rikicin cikin gida da ya kaure a jam'iyyar PRP reshen jihar Kano, sai kuma hira da wakilinmu Sale Shehu Asaka ya yi da muƙaddashin hukumar EFCC a Najeriya Ibrahim Magu. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga dangi duka a malumfashi domin rasuwar mamanmu Halima Bakwai, mahaifiyar Jedi Dan Juma Gata wadda ta rasu da dare bayan gajeriyar jinya. Za a kuma yi jana'izarta a makabartar iyalin Gata da ke gidan Gata ruwan sanyi yau da karfe 1 na rana. Allah ya ƙara mana jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.